a ranar yakin Badar an cire kafadar Muawis da ya haka sai mai da ita sai ta koma to dasa wata ka'ida ta likita yi da aka zo Uhud da idan ka tada ta ifado yace a baka aljanna sai sallallahu alaihi wasallam da idona da ya dau idan ya saka sai ce Allahumma ki wajhaka tadatta kama waka wajh nabiyika sai ya koma ya fada yin to da ka in kaje zaka karanta tarihin transplanting da likitoci suke da shangaba da sa zuciya da sa ido aiwaye duk inda zasu yi gaskiya zasu sun rubuta cewa daga Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka fara samun wannan ya nuna wa duniya ana iya kaga ta fita lokacin da aka yadda ba ai sallam isha ba alaihi salam da aka yi dare Usayd ibn Hudayr da zai tafi gida sai ya dau sanda ya bar shi da Bishru sai ya dau sanda ya bar shi shi Bishru anan ka je Madina ka wuce Baqi'a zaka je Mubarakul Mubarakun naka ko Mubarakul Bagala to a bayan ta nan unguwarsu take akwai masallaci da ke kansa Masjidun Nur a wannan fitilar da ya rike sai ta haska kamar cocila da suka je Mararaba sai shi Usayd ibn Hudayr nasu ita fi shine in ka fita kamar zaka fita ka tafi Zulhulaifa wani guri mai tudu da rawun haka da kasa baka haka to daidai nan gurin shi ko Usayd ibn Hudayr gidansu yake to da suka zo Mararaba sai wannan tasa ta kama wannan tasa ta kama shi yasa yau duk mutumin da yi mota sai mata fitila dare ita zaka kunna in yi babur sai ya kunna jirgin kasa jirgin sama jirgin ruwa kowanne yana da ita ya dora duniya akan ka'ida ta ilimi sannan a Badar alayhi salatu wassalam da yaga yawan kafirai abuwa suka sai ɗebi ƙasa yace shahatul wujuh shahatul wujuh anatul wujuh lil hayyil qayyum irhaba man hamala zulma sai ya watsa sai ido irfi saboda duniya ga baki ɗaya in fitina ta tashi hukuma tana son ta kashe wuta za ta tura yan sandan kwantar da tarzoma za su dinga harba ta gas saboda cewa in wani abu ya taba ido to tarzoma za ta mutu to shi ma duniya wuya kenan ya tsora duniya akan ka'ida ta wannan a harkar likita an samu Ibn Sina tunda yace ta dawo ibadallah wa inna Allah lam yada da'an illa wa da'a lahu dawa'an to sai suka bazama ba yin maganin ba ya za a samu maganin saboda ka shi kadai Ibn Sina ya fitar da ka'ida ta magani daban-daban daban na magani da yau duniya take amfani da shi ya fitar da ka'idar magani ta fi 500 sannan ya yi kashfu wato discovering na cututtuka na duniya alamiya ta kai guda 16 daga ciki wanda zan iya faɗa akwai sankarau ta duniya bata san sankarau ba Ibn Sina shi discovering ya faɗi cutar sankarau ga yanda yake gane ta ga yanda maganin ta yake shi discovering ɗin cutar wato tarin TB bi daga ciki nan guda 16 shi kadai shi ta fito da su a duniya
ladabi na 13 shine tanadin asuwaki in mutum ya tashi yin bacci to ya asuwaki idan ya farka daga baccin ya asuwaki wannan musamman mace mai juna biyu ko yau ta fara in tana da laulayi kashi 100 to daga yau za ta ga 70 ya tafi in dai za a kwanta bacci a yi asuwaki in an farka a sake yin asuwaki wannan yana cikin sunnar annabi alaihi salam daga Huzaifa yace manzo Allah mai tsira da mace Allah idza qama minan nawmi yashusu fahu bisuwaki yana goge bakinsa ya asuwaki wato daga itacen asuwaki kan goge bakinsa inda ya farka daga bacci sannan nana Aisha radhiyallahu anha ita ma tace kunna na uddila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wakahu wada hurahu fa yabasahu Allahu ma sha'a an yabasahu minal laili fa yatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli a da imamu muslim shi rawaito wannan hadisi yana Aisha radhiyallahu anha ta ce muna tanadarwa annabi alaihi salam asuwakinsa da kuma ruwansa na alwala Allah ya kan farkar da shi gurgurdan abinda Allah ya so ya tashe shi da daddare sai ya asuwaki sannan kuma ya alwala sai ya sallah ta nafila gurgurdan abinda yake so zai yi alaihi salam to shine ladabi na 13
akwai kuma sunan Allah al-muqtadir da al-shadid da al-qawir da al-qahir wadannan su ana karanta su a hada su gabaki daya a karshen dare kamar karfe 3 ko karfe 4 sannan kuma lokacin da mutum zai karanta shi ya shiga cikin daki mai duhu kada kunna fitila sannan karka ba hula sannan kuma idan za ka yi kai a dandagariyar kasa ba a san kai akan shimfiɗa to in dai aka samu ana yin ta to da yardar Allah tun wanda ita kura maka a duniya sai Allah ya karya maka shi kawai sannan kuma har idan in makiya sun dame ka ko azzalimin sun dame ka kana son ka ga ƙarshensu to za ka iya yin sallah raka'a biyu raka'a farko ka karanta fatiha da suratul qari'a raka'a ta biyu ka karanta fatiha da suratul humaza sannan ka daga hannunka ka ce allahumma shakkit shamlahu wa kassir umrahu wa kufhu akhadha azizin muqtadir ya ubangiji ka daidaita al'amuransa ka kuma takaita rayuwarsa kamar da wato ajalinsa dan gajere sannan kuma kai masa ruku'u na mabuwaye mai iko wannan zaka iya karanta shi kullun safiya da yamma to in dai kana mutum wannan to shi ma zaka ga Allah ya kawo shi to waɗannan dukkanin su da na ga muku ana yin su ne yayin da kake so ka rinjaye abokan gaba ko na azzalimi ina tutarka da makamantan su amma abinda ake mutum zai yi don kuma dafa ikuran wannan kamar wato makamai ne na kai farmaki kowanne ɗaya nan idan ka ɗauke shi zaka iya kai farmaki da shi amma kuma akwai makaman da zaka yi na addu'a kai ba za ka kai kowa hari ba amma zaka yi rinƙa yin addu'o'i na kariya wanda bai taso ba to wannan kuma shi da Allah ne kai ba ruwanka to waɗannan sun fi daɗi da yawa in ba an shiga hali na kunci na tsanani ba yawaita dafa'i ita yin dafa'i dafa'i in yi wasu izama jalabi idan kana su dafa'i idan mutum ya shirya zai cuce ka sai ya ba ka kuɗi wallahi Allah alo alo akwai mutumin da ita yin makirci na dinka yi masa ita yin makirci ina yi ina yi ina yi ina yi da ƙarshe sai ya kawo da kuɗi alo alo shi sa ba wa abin da yafi daɗi irin kai ta dafa'i kai ta dafa'i kai ka kai kowa shir amma ita addu'a ta kariya duk wata addu'a ta kariya ka kariya ta kai kai idan ta ratsa jikinka idan ta ratsa jikinka to da yardar Allah duk abin da za a maka na shari'a ya koma alheri sai ka zama irin waɗanda Allah yake cewa allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fa khashawhum fa zadahum imana fa qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel na ta uba da wani dafa'i na yasin ko yasin da ka bati ya dago wanda ake rubuta yasin din da karshen yasin din da farkon ta goge da sukan kare sukan fara a sura daya sai a wanke da dan ruwa kankani in aka wanke da dan ruwa kankani sai a shafe jiki sai ka kwana ka kwanta amma a ranar in kiran nan ba a san kowa ya kwanta kusa da kai kowa dai idan zama nesa to in Allah ya sa wannan dafa'in ya ratsa ka ba ma mutum ba yan sai kake ko kwaro ne izo ta ku jikinka ya zama gama shi sa ku kare wa ayin ayi ku kare bayan Allah da walawana da kuke gani wannan da ka tawa shi kana koma gida sai ya ce ku wallo da gudawa ko ko ba ku san me ya faru ba ya da ya tsoka mun ku ya do ya tsoka mun ku ya do ku ta wannan shi ne zaka kai ke ta samu makamai na kariya kana yi saka wannan sai wata zo da sheka iba ko ba ka tafiya ka sai ma an kwana ni kaza ana kukan ya mutu kai baka san wani akai ba Allah ya haɗa shi da malaikan ya shake shi an huta